ya nuna bingar kwallon kama ta Manchester United da take kan gaba cikin jerin sunayen club din da su fi sanya ƴan wasa mafi tsada a duniya na shekara 2016. Manchester United takan yi amfani da ƴan wasa wanda kimanin kuɗinsu ya kai fam miliyan 627,700. Real Madrid tana mataki na biyu da takan yi amfani da ƴan wasa da kuɗinsu ya kai fam miliyan 154,200. Sai Manchester City da take mataki na uku inda takan yi amfani da kuɗin da ya kai fam miliyan 533,900 don sanya ƴan wasa a wasan da za su yi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Swansea da ke ƙasar Ingila ta bayyana tsoron mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa Francisco Guendouzi a ranar da yake murnar cika shekara 61 da haihuwa, inda take ta mai gurbinsa da Bradley ɗan shekara 58 tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Seva na ƙasar Norway, inda mai horar wanda ya fara wasansa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ran 15 ga watan Oktoba da muke. Swansea ta dakatar da Francisco ne saboda rashin tabuka wani abin kirki a gasar Premier, inda aka yi wasanni 7 take da maki 4 a matsayi na 17. Ita ma Aston Villa ta biyo Swansea, inda ta cire mai horar da ƴan wasanta mai suna Roberto Di Matteo. Aston Villa dai na matsayi na 19 ne a gasar Championship na kasar Ingila. A Nigeria kuwa mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles Gary Rowan ɗan ƙasar Germany ya nuna rashin jin daɗinsa ne na rashin zuwan ƴan wasan da aka gayyata filin sansanin horarwa domin fuskantar wasan da za su fafata da ƙasar Zambia na neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018, wanda a yanzu haka ƴan wasa guda 7 ne wanda aka gayyata. Kakal suka zo ƴan wasan shi ne Carl Ikemi sai Elgerson Akizele, Musa Muhammad sai Ikechukwu Ezenwa, akwai Emmanuel Daniel sai Bobby Clement tare da Ogun Onazie, wanda ƴan wasa suka samu halarta. Nigeria dai za ta fafata ne da kasar Zambia ranar 9 ga watan Oktoba na 2016 a ɗan kasar Zambia. Mahorasuwan ya gayyaci ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki Tuwaris, wanda ya fi kowa zuwa da ƙwallo a gasar Nigerian Professional Football League na bana Godin Obade da ya halarci sansanin. Chico Cristiano Ronaldo ya ce baya da niyyar ajiye taka takalmar Spain da shekara 10 lokacin da yana da shekara 40 a duniya. Huta lafiya.